السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله من الله سبحانه وتعالى قديا لسائك تارامو أولا لا نتلادي domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako a cikin wannan tahi mai girma hashiyat kitabut tauhid na Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim al-Hanbali an-Najdi sati wanda ya wuce yau muna 8 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 2447 wanda ya daidai da 31 ga watan 8 2025 muna cikin babu wanda yake magana akan tsoro babul khawf min ash-shirk babin da yake magana akan ya dace duk mai imani ya tsorace shirka mun karanta aya wanda Allah subhanahu wataala ke bayani Allah baya gafara in an yi shirka da shi annabi Ibrahim alayhis salam ya ce Allah ya tseratar da shi da ƴaƴan shi to mun karanta hadisi guda yau zamu tashi hadisi Abdullah dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري وانا حديثي نا أولاد مسعود يكي تشوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي دون ديموت ينا كرم ما ون الله ينا كرم ون الله تارد الله to wannan mutumin dakala nar ya shiga wuta inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zai nuna kaman an ta da kiyama har ya shiga to wannan akwai tsorotarwa kwarai da gaske akan mutumin da zai kamanta Allah da wani in an ce nid shine masil ko kuma nazir ko kuma shabi to na sai mala yace rawahul bukhari imam bukhari rawaito shi sai mu koma kasa sharhi مالك وهذا الحديث فيه أيضا التحذير من الشرك والتخويف منه شما أن حديث كما حديث بيوت يعني كانت الدموع كان صورة روا دكما جان هنك ليجا جان كن كذا متين يستكي الشرك على الله دكما صورة روا سيجي فمن جعل لله ندا في العبادة دوان دي سان ياما الله كما تشيني أو جنبوتا kana yana bautata ma Allah yana bautata ma wani iri guda bautar da yake ma Allah shi yake ma wani yada uhu yake kiran shi wa yasaluhu yake tambayen shi kana wata bukata wa yastaghisu bihi kuma da shi yake neman agaji yake neman taimako yace nabiyan kana wannan da ake kira tare da Allah ko da annabin Allah shirka da Allah kana ka ce wannan annabi kololo wajen daraja zai iya kiran shi kiraye Allah to har yanzu ana nan abinda ake jin tsoro kenan yace aw ghayruhu ko kuma wani wanda ba annabi ba kenan kaga din ba kirai annabi ba to kaga kenan ba za a kirai wani waliyi ba tunda waliyi darajar shi bata kai ba ta annabi haka wani shehi shi ma darajar shi bata kai ba ta annabi dakhala an-nar mala yace duk wanda ya kirai wani wanda ba Allah ba ko jan neman taimako ko neman agaji ko kuma ya dogara da wani to wannan mutumin kamar ya shiga wuta Allah ya kare mu Allah ya kiyaye Imam Ibn Qayyim yayi wasu waƙe waɗanda suke masu ban ƙayi game da abin da ya sai shirka yace wa shirku fahdharuhu fa shirku zahiru zal qasmi laysa biqabil al-ghufran yake cewa shirka ka nisance ta inji Ibn Ibn Qayyim ka tsorace ta yace fa shirku zahir akwai shirka zahiri zal qasmi lokacin da mutun zai ce na rantsi da wani abu wanda ba Allah ba na rantsi da kaza ko na rantsi da kaza na rantsi da rawanin garin mu na rantsi da takwaron kwasa na rantsi da kaza wani duka shirka ne kuma shirka ta zahiri ba a rantsuwa da kowa sai Allah subhanahu wataala shine Allah subhanahu wataala ya manzo Allah ke mu labari a rantsi ka rantsi da Allah ko kuma kai shiru yace kuma laysa biqabil al-ghufran ba gafara shirka da Allah matsalar ta kamar da muka karanta can baya Allah ba zai gafarta ba sai in dai da rayuwarka amma Allah yake in dai ka mutu to babu gafara Allah shine abinda ake ji wa tsoro shi sa kullun ya kamata mu tunatar da kawunan mu tauhidin Allah musamman shirka dan mu nisance ta yace wa huwa ittikhazun nidd lirrahman ayyan kana min hajarin wa min insani baitin shi na biyu sai yace mutun ya riki wani nazir ko kuma wani masil ko wani shabih lirrahman kenan kana bautata ma Allah kana bautata ma wani kuma wane ne sai yace ayyan kana ko wane ne shi sai kawo misali yace min hajarin ko kake dauki wani dutse kake ganin kamar wannan dutse yana da albarka kake bautata mishi kake roƙon shi ko kake rantsuwa da shi ko ka hada shi kishiya da Allah yace wa min insani ko kuma mutun kenan kaga wannan mutun kowa ya shiga ciki annabin Allah yana ciki wanda suke waliyai shehu ne kowa yana ciki duk wani malami shi ma yana ciki duk wani mai daraja yana cikin insan saboda ba aljani bane shi to ba a kiran shi ba neman agajin shi wanda duka shirka da Allah ne yad'uhu aw yarjuhu aw yakhafu wa yuhibbuhu ka mahabbati dayyani baita shi na uku sai ya ce sai kiraye shi wani ya ce ya shehi in zai fadi ko kuma ya wane ka taimake ni ka agaza mini to wannan shine tsantsan shirka Allah kiyaye aw yarjuhu ko kuma ya rika neman bukata a wajen shi ai malam wane ne addashi take ci inda yana neman bukata dole sai na jojin malam wane to kaga wannan shirka da Allah ne tsantsa ba shi yake badawa ba shi yake harawa inda yana bada ya ba kanshi ya huta da zama sai an zo da ya kamata ya arzuta kanshi ya samu komai duk abin da yake bukata amma da yake Allah ne yake badawa bai iya ba kanshi balle kuma kai ya baka ya ba dan shi mana aw ya khafuhu ko kuma ya rika jin tsoron shi wani mutum ne yana can wani wuri ya ce wane eh zan kashe ka kawai kai kuma haka ne kaya da zai kashe ka kaga wannan tsoron shirka ne amma na za a ce yana kusa da kai shi babba ne kuma kai karami ne ya yi ka kari ya yi ka komai da makami a hannun shi ya ce zan kashe ka kaga wannan ya kiri tsoron shi saboda ga ka gashi amma yana wata duniya can ka ce mai ka gani ko kuma zan kashe ka ko zan raba ka da rayuwarka kake makankata kana jin tsoro to wannan shirka da Allah ne ka ji tsoron banza abinda bai amfana ma komi inda yana wannan abin da ya kashe da yawa ko kuma shi ma da an kashe shi ka hanya ce a ya kashe ka da tuni shi ma wani ya kashe shi to duka wannan abubuwa ne na tatsuniya a ce wani malam gobe da nisa ko kuma wani ya ce ma wani ya nuna ma ya tsama ka mutu ko ya ce ma je ka ka gani babu abin da zaka gani sai alheri sai abin da Allah ya niyya in ko kaga wata musiba ta same ka to dama Allah ya kaddara kawai gam da katar ne ya ce zaka gani kuma sai Allah ya sa ranar kaza ne amma kawai wani ma barazana wani zaka gani ko mu muke rike da arzikinka ko muke rike da mulkinka ko kuma mu muke rike da rayuwarka albarka sai ka bi mu albarka sai mun sa maka sai mun shahi kanka akramakallahu to kaga wadda zance ne wallahi ana ma mutane fonnai kuma a cikin su ko wani shi kawai ya dora ma hannu akai to hannun shi ba hannun mala'ika ba hannun annabi ba ko ba wani zababban Allah ba wani ba a san da shi ba wai in ya dora ma hannu haka jigokinka za a samu hafizan Qur'ani sai ka dauki abubuwa ma kude ka bashi to wani albarkar ta zama kudi ma a huta ma he an je nema ta zama kudi bai iya to wallahi duk zance ne suna amfani da nisa da mutane da suke da karatu na addini sai suke faɗa abin da suka ga dama kun ga yanzu ai irin wannan faɗa-faɗan ma sun rage sabanin da can kafin ai karatu da yawa kafin zawar sunna mutane abin da suka ga dama suke wani ya ce shi zai kashe wani ya ce shi zai raya wani ya ce shi zai kaza duk wani in ka samu mai kuɗi ko ka samu dan boko mai aiki ko ka samu wani mai wata sana'a sai ka samu yana da wani malami wanda kullun shi wannan malamin shine wai mai bashi sa'a in wannan aikin gwamnati ne shi zai sa ya matsayi shi zai sa ya samu daraja an mai kudi ne wannan kudi nashi in bai da wannan malamin kamar zai watse a rika yanka juma'a juma'a malamin yana shan nama shi gidan shi da ba a fatara inda juma'a ce saboda ya san sai alhaji ya kawo kuma sai an yanka to haka kuma in dan bariki ne shi ma a yanka rana kaza a yanka rana kaza to kaga wannan duka yana daga cikin abubuwa da suke na tsubbu wa mutane sai ya kai yanzu kawai aka ce malami ma abin da ake dibawa a gaina wannan abu malumtar ada shine wannan tsahe tsahen kuma tsantsatsahi ne yake aka malami yana tsahe tsahe wa shine malumta amma ba malami ya karantar da mutane ba su san girman Allah san girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa san addinin Allah babu ruwan shi wani ma shi bai ma san ba addinin asalan wannan tsubbace tsubbacen ya sani da buga kasa amma wai shine malami Allah ya kare mu to in dai kake kiran wani Allah kake so kake kauna yarjuhu ko ya khafu yana tsoron shi wa yuhibbuhu kuma akwai so ka muhabbatu dayyan duk san da ya zamanto kaman san na ubangiji al-dayyan shine Allah azza wa jalla malikud dayyan kenan in ya zamanto kana san wani abu hiye da san Allah to wannan shi ma shirka da Allah ne kuma za a gane wannan lokacin da za a ce ga wani umurni dan Allah ya ce matarka ta ce ko ɗanka ya ce ko wani mai gidanka ya ce ko wani jagoranka sai a ga umurnin wa zaka bi wa zaka fifitawa wane ne in an taɓa shi kake jin ba daɗi a cikin zuciyarka wane ne in an zage shi ko an ci mutuncin shi ko an ɓata shi zaka ji babu daɗi addinin Allah Allah da manzon shi ko kuma a wannan da kake tare da shi anan ake gane wannan soyayya malam sai ya ce wanniddu almasilu washabih wannan tafsiri ne na annid yana duk wanda ya zamanto ya rike wani kamanceceniya shabe duka kusan kalmomi ne wanda kusan suna da ma'ana guda yuqalu fulanun niddu fulanun wa nadiduhu wane tsaran wane kenan kace ɗaya suke haka kenan babu wanda ya wuce wani kamar irin masu shekaru guda za ce wani tsaran wane ne aw mislahu wa shabihahu irin shi kuma su yi daidai da shi kenan ma'ana kamar kace nan in ka kiraye Allah yanda Allah zai biya maka bukata to in ka kiraye wani ma shi ma haka zai biya bukata to kenan ka ga masu da Allah daidai suke to wannan shine tsantsan shirka da Allah shine ya kamata a ce duk mai imani ya ji tsoron wannan kasancewa bawan da ya kamata ka kiraya ko ka nemi agajin shi ko ka nemi taimakon shi ko ka so shi yadda son kowa sai Allah da manzon shi yace wattakhazun nidda ala qismain shi ko wannan matiyar ma Allah tsara ya zamanto ya kamanta Allah da wani abu to kaman kala biyu ne kala na farko yace an yaja ala lillahi sharikan fi anawal ibadati aw ba'daha na farko ka sa ma Allah wanda yake abokin tarayya a cikin bauta ko wani shashin bauta ka ma Allah sujada shi ma zaka yi mai sujada zaka ma Allah yanka dan neman biyan bukata kusanci to shi ma wancan zaka mishi yanka kenan kaga wannan dukan su wannan ibada ne yace fa hadha shirkun akbar wallahi shirka ne babba kada mu manta shirka babba kuma ita ce mai bata aiki kuma tana hudda mutun daga cikin musulunci kuma ita ce wanda idan mutun ya mutu bai tuba ba Allah subhanahu wataala ba zai mishi gafara ba to wannan ba karamin hatsari bane kenan kakka sake ka juya wata bautar da ake ma Allah kama wani kamar ka kamanta su yace wasani na biyu ma kana min nau'i shirkil asghar to akwai shirka karama ita ce riya yace qaulur rajuli ma sha Allahu wa shi'ta Allah ya so ka so ai kamar akwai wanda zai ce Allah ya yarda amma sai da wani ya yarda to kaga wannan shi ma shirka da Allah ne to amma shirka ce karama yace walau lallahu wa anta in ba dan Allah ba da kai kamar misali wani ya ma hanya ka samu arziki sana'a ce sai ya koya maka ko kuma wani ya ma wata hanya ka samu wani aiki na gwamnati sai ka ce a shi ne Allah ya kaddara amma da shi to wannan shirka da Allah ne to nan sai malamai suka ce abin da ya kamata mutum ya ce ma sha Allahu summa anta ko summa shi'ita sai a sa kalma summa saboda summa tufidu tarahi kamar sai da Allah ya so in ya so daga baya kai sababi ne kai ma sai ka so ka ba da abin da ka ba da amma son na farko son Allah ne Allah ne ya so wannan summa tana nuna idan da Hausa sai ka ce Allah ya so sa'innan kuma kai amma kenan soyayya ka koda ka so bai yiwa inda Allah bai so ba amma kuma idan Allah ya so ko kai baka so ma zai abu kawai kai dai sila ne ko kuma sababi ne to wannan shirka ce karama yace wa kasawaka yasirir ya'i kamar akona ba karami dan kadan daga cikin riya. Kala sheikh yace ka bukhulihi sai kara sharhi, wannan da yake tsakanin dan turan nan biyu kamar sharhi ne, yace li hubbil mali ba'dal bi ba'dil wajibati huwa shirkun asghar, sai mutun ya rika ruwa ta dukiya alhali kuma dukiyar wajibi, misali ya ki bada zakka ko kuma ya ki bada wasu haƙoƙi, maraya ne, taimako addini ne, wane ne, abubuwa da yawa, me yasa ya ki badawa? Li hubbil mali, wannan kamar sharhi ne kenan, saboda bala'in soyayya da yake ma kuɗi, ya so kuɗi fiye da Allah, ya so kuɗi fiye da duk wani abu na addini, to wannan shirka ce, amma ƙwarai ma kaɗanci, ƙarama ce. Ya ce wa hubbihi lima yubghiduhu Allah, ko kuma mutum ya riƙa son abin da Allah yake hushi da shi, Allah ya baya so a sa mishi, kai kuma sama Allah kake so, ya zubillah, Allah baya son masu kaza, masu cin riba, masu kisa, masu kaza, masu kaza, to kai kuma son su kake, to shi ma wannan yasirin riya ne. Yace hatta yuqaddimu hawahu ala muhabbatillahi shirkul asghar, akwai ko mutumin da zai gabatar da son zuciyar shi, duk abin da zuciyar shi ta raya mishi sai yayi, babu ruwan shi Allah ya hana, ko manzo Allah ya hana, ko kuma wannan son Allah ne, ko son manzo Allah ne, babu ruwan shi, kawai abin da raina yake so shi zan yi, kuɗi na ne, lahiya ta ce, rayuwa ta ce, to kaga wannan shi ma shirka ne, amma shirka karama. To wannan shine kenan nau'in biyu na shirka, akwai babbar shine ka hada bauta Allah da wani subhanahu wataala, amma ita wannan shirka karama asali shine riya. To banda riya kuma kamar ka ce wane ya so, Allah ya so, wane ya so, a sai dai ka ce Allah ya so, sai nan wane, Allah subhanahu wataala shirya da mu. To wannan hadisi yana karantar da mu cewa duk mutumin da ya sanya mu Allah kishiya a gobe kiyama, Allah subhanahu wataala zai shigar da shi gidan wuta. Tun nan manzo Allah ya ce dakalan nar, kamar ma kai ka ce an yi hisabi tuntuni har ya shiga. Allah ya kare mu. Wal muslim an jabir radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala man laqiya Allah la yushrik bihi shay'a dakhala aljanna wa man laqiyahu yushrik bihi shay'a dakhala an-nar. Wannan hadisi ne riwayar Muslim, kenan hadisin wanda yake kusan hadisi ne, zan kodi ba za mu ma'anar kamar guda ne. Duk mutumin da ya iske Allah, laqiya Allah, kenan ya riski Allah, ya mutu, la yushrik bihi shay'a dakhala aljanna, in dai bai shirka to aljanna ce makomar shi. Allah ya sa mu cikin masu tauhidi. To shi yasa ake so mutum kwata-kwata ya yi kokarin share duk wani abu kazanta na shirka da Allah cikin zuciyar shi, ya zama to mai tauhidi, dan aljanna za ta zama to garanti. Allah ya sa mu cikin masu tauhidin nan. Sai ya ce wa man laqiyahu, wanda ya koya iske shi, yushriku bihi shay'a, yana shirka da shi shay'an da wani abu, ko ma biye ne, ko karami ko babba, to shi kuma na dakalan nar, ya shiga wuta, wa yazu billah. Shine mallan sai ya ce nan Jabir bin Abdullah, wane ne shi? Ya ce ibn Abdullah bin Amr bin Haram As-Sulami Al-Ansari, kenan mutumin Madina ne, sahabiyul jalil, ahadul muktsirina anin nabi sallallahu alaihi wasallam, muktsirina kenan masu rawaito hadisi da yawa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa anhu jama'atun, suma daliban shi da suka rawaito a gare shi kuma suna da yawa, wa manaqibuhu mashhura, manaqib shine kace daraja ko kuma matsayi ko martaba, kenan mutum ne mai kullu daraja, shahararre ne, wali abihi manaqibul mashhura, kenan Jabir shine, Abdullah shine baban shi. To sai aka ce baban shi ma wali abihi manaqibul mashhura, baban shi ma yana da darajoji, yana da matsayi, yana da girma, shahararre ne. Ya mutu a garin Madina shekara hijira tana da 74, walahu 94, kenan ya yi shekaru a duniya kusan 94. Allah subhanahu wataala karbi rayuwar shi, Allah ya gan shi rama. To shi ya rawaito da wannan hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, man laqiya Allah la yushrik bi shay'a dakhala janna, sai ma ya ce wannan shine man mata wanda ya mutu, lam yattakhiz ma Allah sharikan fil ilahiyya, duk mutumin da ya mutu bai sanya ma Allah ba abokin bauta cikin abun bauta, ko kuma cikin bautar Allah, Allah kadai ya bauta ta ma, ya mutu a haka. Yace wala fil khalqi, ko bai sa ma Allah ba sharik, kenan sai a ce anan sharikun fil khalq, duk a cikin halittun Allah bai samu wani ba, yace shi ma an iya bauta mishi, kuma an iya bauta ta ma Allah. Wala fil ibadati, kuma bautar da yake ma Allah, Allah kadai ya ma bai ma wani ba. To shine sai yace dakhala janna, wannan mutumin ya samu rabo, zai shiga aljanna. Fa fihi fadlus salamatu min, to kenan wannan hadisin sai in muka diba zahiri za mu ga cewa yana karantar da mu mutun ya wahinta daga yi ma Allah tishiya kakka sake a same ka kana bautata mu wani kana bautata mu Allah ko kuma kana roƙon wani dan biyan bukata kuma kana roƙon Allah wayyaz billah wa min hadisi abi zar malai ta kuna hadisi shahararre na abi zar sabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace atani jibrilu fabasharani malaika jibril yazo mini inji manzo Allah yace sai bani labari annahu man mata min ummati yace manzo Allah lalle wanda ya rasu daga cikin al'ummarka la yushrik billahi shay'a bai hada bai tarayya botar shi ba da Allah da kowa sai malaika jibril yace manzo Allah a cikin albashirin yace mai dakal janna indai bai hada botar Allah ba da kowa to ya shiga aljanna qultu sai manzo Allah yace sai nace ma jibril wa in zina wa in sarq ya jibril koda yayi zina koda yayi sata qala sai malaika jibril ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amsa sai ce wa in zina wa in sarq koda yayi zina koda yayi sata indai ya mutu da tauhidi to aljanna zashi wa fi rabi'a sallallahu alaihi wasallam sai da aka yi so hudu yace ma jibril zai shiga malaika jibril yace aljanna zai shiga manzo Allah yace koda yayi zina yayi sata yace kuma malaika jibril sake hudu wa manzo Allah ko manzo Allah ya sake sai da suka yi so hudu to sallallahu alaihi wasallam shi ma zai ba abizar labari sai Abu Zar shi ma sai ya tambaye manzo Allah ya maki Allah shi wannan mutumin da ya mutu mai tauhidi zai shiga aljanna koda ya zina ya sata haka a ƙarshe dai sai manzo Allah ya ga kamar Abu Zar bai yarda ba maganan ba kamar bata dira mishi ba sai yace ala rugumi anfi Abu Zar yace kai ko Abu Zar baya so kenan ko kai baka so dan akwai wanda yake ganin gawar na yayi ta ta'asa yayi ta zina yayi ta sata to ya za a ce shiga aljanna kai tsaye to wannan kalmar ta la ilaha illallah girmanta ita zai ce za ta shigar da shi gidan aljanna shi sa kullun ya kamata a ce duk mai imani ya rika caji yana bincika yaya tsayuwar ta ita wannan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam in dai ta tsaya da kyau to sauran zunubai da shaidan yake jan mutun yau da gobe dan adam tara bai cika goma ba to Allah zai yi wa mutun gafara kamar hadisin makaranta can bayan hadisi bitaka dan bitaka ce wata alkar ce haka al takara ce karama an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine mutumin da zai zo da zunubi sama da ƙasa toliya Allah ya ce mishi kai ne kai yace eh Allah ina neman gafara Allah ni ne ko kana da garrama yace a Allah banda da ja na san duka nayi wannan zunubi sai Allah ya ce to ku hudo wannan dan kati ne karami wannan katin shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah in aka dora shi a bisa mizani aka dora zunubin shi to sai wannan kalmar la ilaha illallah ta rinjaye su sai shiga gidan aljanna to wannan amma ana ni ne tauhidi ita kalmar la ilaha illallah tana da sharadai ga malamai suka ce kamar kile ne da hakora kenan ba wai kawai ba in ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah shikenan sai ka je kai ta ta'asa ba haka ba ke ne kenan sai tauhidin ka ya zama to tsayayye to shi ko cikin baiwa Allah madaukakin saki da rahmar shi duk wanda ya haƙaƙa ta ita wannan kalmar la ilaha illallah to in dai ba ka tarbi shi dai rinjaye shi to ba zai zama to cikin masu ta'asa sai Allah ya kare shi to shine manzo Allah ya ce ala rugumi anfi abizar shi wannan an ce rugumi anfi kaman a ce amma haka a taba hancinka ko baka so a dan zungure ka haka shine manzo Allah ya ce to Abu Zar haka Allah zai yi da shi mai kalmar shahada in dai bai ma Allah bai hada tarayya ba ta bota Allah da wani aljanna ce makomin shi ko yayi zina ko yayi sata yace wa dukhulu man mata ghairu mushrikin aljanna yace maqtu'un bihi duk mutumin da bai yi shirka da Allah ba shigar shi aljanna yace mala yace ai abu ne wanda tuna an ida zance maqtu'un abu ne yankakke kawai wajibi ne in dai baka shirka da Allah yace lakin sai dai in lam yakun sahibul kabirati mata musirran alaiha dakhalaha awwalan in dai ba mutum bane mai yin manyan zinubai akwai manyan zinubai su ne irin su zinan su sata su cin kudin riba su kisa su wane ne to duk mutumin da wannan aikin yake yi kuma ya ci gaba da yi ko da mai tauhidi ne wasai yayi kasan laifin shi kenan da farko zai shiga wuta to amma dai zai huto ya shiga gidan aljanna saboda ladan shi na tauhidi to amma in ba mai kabira bane shine yace in lam yakun sahibu kabira kenan in ya zama sahibu kabira shigar shi aljanna sai bayan ya shiga kasu na wuta kuma yace mata musirran alaiha dakhala awwalan sai ya shiga kenan in ya zamanto ba mai kabira bane ba mai naci bane akan zunubi to zai fara shiga aljanna yace wa illa fa huwa ta mashi'a in ko ba haka ba yana kan matsayin yanda Allah zai yi shi mashi'a abinda Allah ya ga dama da ko ne za su zo da zunubi yanda baka tsammani Allah ya ce ku taina muku gafara ga ceto nan na manzo sallallahu alaihi wasallam ceto na annabawa ceto na wanda ke shahidai ceto hatta Allah madaukakin sarki cikin girman zatin shi da tausayin shi da rahama shi shi ma Allah madaukakin sarki sai ya ceci mutane masu dimbin yawa to wannan duka yana nuna mana cewa mu san cewa rahama Allah tana da fadi duk zunubin da mutum yake yi kokarin tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala amma kuma wannan ba magana bace akan bude kofa sai ka ce bari in gyara tauhidi amma in je in yi ta ta'asa a ka gyara imani in dai kana son aljanna Allah kuma ka san matsayin Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to bai kamata ba ce ka sa a musu malam sai ya ce fa in afafa anhu dakhalaha awwalan cikin mashi'a kenan mashi'a abu biyu ne ko Allah maka gafara babu tabbas ko kuma a saka wuta to sai malam ya ce in Allah maka gafara dakhalaha awwalan sai shiga aljanna da fari ya ce wa illa in kuma Allah bai mishi gafara ba kenan bai daga cikin wanda Allah ya cece su ya ce uziba sai a sa shi gidan wuta a mishi azaba na kasan zunubin da yayi summa kharaja minan nari wa udkhilan janna sai nan sai a huto da shi da ya huta daga cikin wuta sai a shigar da shi gidan aljanna kenan dalilin tauhidi to wannan kenan akwai tsoratarwa anan akan cewa lalle duk yanda za a yi a matsayinka na mai imani kai kokarin kare imaninka kakka sake ka hada Allah da wani kenan in dai baka hada Allah da wani ba to akwai raja akwai kauna akwai sa fatan cewa ai lalle za ka shiga aljanna Allah to wannan gaba ta farko kenan gaba ta biyu sai ya ce wa man laqiyahu yushrik bihi shay'a dakhala aljannar shi kuma wanda ya iske Allah yana shirka shi kuma wuta wayyazu billah to shine sai malam ya fa in kana taghlizu fa iza kana taghlizu fi nahyi an ash-shirki bi hadhihi shidda in ya zamanto a irin wannan tsananin ne ake ma mutane kaurarawa wajen hana shirka cewa wuta zaka shirka ce kada duk mai imani ai babu abinda mana baya so ya hadu da shi kamar a ce ware dan wuta ne wane wuta zai shiga kaga wannan ba karamin tsoratarwa bane to shine malam ya ce in ya zamanto abinda ake kaurarawa mana na hani cewa kada mu yi shirka da Allah yace to fayan bari ya kamata shiddatul khauf minhu ya kamata mu yi tsananin tsoron shirka mu tsorace ta mu nisance ta wa qawluhu shay'an nakiratun ta'ummu qalilus shirki wa kathiru ita kuma yace shay'an wannan nakira ce ita kuma nakira tafidul umum kenan aka ce shay'an kowane kala da babban shirka da karamin shirka da wanda ka sani da wanda baka sani ba kai kokarin barin su ko duk abin da ka san in ma akwai shi ba wanda za ta kai ka zuwa ga shirka ya kamata ka bari saboda tsira da imani saboda kakka kasance daga cikin yan wuta Allah ya kare mu sai ma Allah ya ce ammal akbaru fala amala ma'ahu albatta ai ta shirka babba da babu zancen wani ba tunanin ma wani zaka shiga aljanna a wuta ce kawai saboda ita tana kwata aiki Allah ya kare mu shine kenan ka bota ta mu Allah ka bota ta mu wani ko kuma kai tsahi da bokanci da sauransu ko da alqur'ani ne kai ko da wani ruhani tsahi sunan shi tsahi to su ne irin wannan manya-manyan shirka wanda suke bata aiki malai sai ce wayujibul khuludu finnar kuma irin wannan aiki shi ne yake wajabtar da dawwama a cikin wutar jahannama Allah ya kare mu yace wala farqa bainal kafir inadan wa ghayru babu bambanci tsakanin kahurin da yayi girman kai yayi fatali da dokokin Allah da kuma wani kahurin kenan musulmi wanda ya shirka da Allah wanda ya hutar da shi daga cikin musulunci daidai yake da kahuri tataccen kahuri wanda ba bai taba sanin ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah daidai suke malaci ba bambanci tunda kai ma ka huta kenan da ka huta ka iske shi kenan da kai da shi daya ne yace wala baina man intasaba ila millati alislam aw khalafaha ko kuma irin wanda zai ce shi musulmi ne kenan ana dangana shi zuwa ga hanyar musulunci ko kuma ya saba ma hanyar musulunci amma shi yana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma in so goma ya wade ta kuma sai ya warware ta so goma kenan sai ya shirka da Allah yana bauta ta makabari zai ma wani sujada to kaga wannan babu mace tsakanin shi da kahuri saboda duk aikin da yake na ibada wannan shirka take lalatawa to shi yasa kullun ya kamata mu sama kanmu tsoron shirka shi yasa malai wannan babu da khauf minash shirk yace wa min al-ma'lumi yana daga cikin abu sananne bi darurati min ad-din duk musulmi ya kamata ya sani abubuwa wanda bai kamata a ce wani ya jahilce shi ba yace a darurati min ad-din yace al-mujma'u alayhi inda ahlus sunna wanda ahlus sunna gaba daya kowa ya yarda da shi anna man mata ala shirki la yadkhulu janna duk mutumin da ya mutu yana shirka da Allah babu shi babu aljanna wannan ho ya kamata kowa musulmi ya san da wannan kaka sake wani ya rude ka kawai musulunci in kace la ilaha illallah irin aqida ta khawarij ko aqida ta murji'a ko mu'tazila cewa kawai al-imanu shay'un wahid ko ya zamanto akwai shi ko ya zamanto babu shi kenan kai imani kawai shikenan kullun kai mai imani to ya kamata ka san cewa tunda manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya mutu yana hada Allah da wani wuta zai shiga to kasan cewa wannan ahlus sunna wal jamaa duka sun hada kai sun hadu babu sabani kuma duk musulmi ya kamata ya sani kenan ma'lumu min bid-darurati min ad-din kamar abu da ake so dole kowa ya san shi ya kamata kasan cewa duk mutumin da ya mutu na shirka da Allah babu shi babu shiga gidan aljanna Allah ya kare mu wala yanalu min Allah rahma ba shi ba rahama Allah ita ce gidan aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine yake cewa wani hadisi babu wani ɗaya daga cikin mu sai shiga gidan aljanna sai sabai suka ce ko kai ya maki Allah ya ce ko ni illa yatagammadani Allah bi rahmatihi sai Allah ya lullube ni da rahama shi kenan wannan rahama ita ce gidan aljanna Allah sai mutum ya shiga to malai ya ce shi wanda ya mutu yana shirka da Allah wala yanaluhu min Allah rahma rahama Allah babu shi babu ita Allah ya kare mu Allah ya kiyaye ya dace mu tsoraci shirka kware da gaske mutane da yawa suna sakaki waje abin da ya shafi tauhidi waje abin da ya shafi aqida sai ga mutun ya mutu wayazu billahi yana wasu abubuwa wanda ba su dace ba wanda zai kai shi wutar jahannama yace kuma wa yakhludu fin nar abadal abad shi wanda ya mutu yana shirka da Allah zai shiga wutar jahannama ya dawama hal abadan abada kenan babu shi babu zancen hutarwa shi mai tauhidi ko da yana zane na sata yana kisa yana wa in ya shiga babu dawama wata ran zai huto shiga gidan aljanna amma shi wannan hal abada har daga an kare kawai ya tare Allah ya kare mu ya kamata mu kare kawunan mu daga shirka ba karmu laifi bane shi yasa babban zunubin da annabawan Allah suka zo suke hani da shi horko shine kai shirka da Allah kuma horko abinda suke umuri da shi ne abu ta samu Allah shi kare shi ne ani ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa anna man mata la yushrik billahi shay'a yadkhulu janna kuma yana daga cikin abin da ya kamata duk musulmi ya sani ba sani ba na wawuya a dole ne ka sani kai mai imani duk mutumin da ya mutu baya ma Allah shirka to aljanna ce makomar shi kenan mai tauhidi ne shi yace wa in jarata alaihi qabla zalika anwa'un min al'azabi wal mihan koda ko ka shiga gidan aljanna nau'ika daban-daban sun gudana a gare shi na azaba almihanu kuma shine jam'u mihna ay mana albala'a washidda sanani saboda kiyama ita tsayuwa karan kanta kiyama ita kanta tashi hankali yawma yaj'alul wuldana shiba to in mutum mai imani ne in wani abubuwan suka same shi karshe dai ya huta tunda gidan aljanna zai shiga yace wa amma shirkul asghar kayasiru riya amma shirka karama kamar riya karama yace wa qawlu rajulu ma sha Allah wa shi'ta kenan kamar da muka wani can baya wanda zai ce Allah ya so kuma kai ka so yace wa mali illa Allah wa anta ni ban da kowa sai kai da Allah to kaga wannan shirka karama ce kenan kakka sake ka ce wani rayuwar ka sheke dauke da ita irin wannan mutum ya mutu a daka cewa dawakarun mu mun mutu mun lalace kaga wannan shi ma shirka ne saboda ba shi yake raya ku ba shi uban da ya mutu ko kuma mai gidan ba shi yake dauka rayuwar ku ba lumwashin ku ba hannun shi bai ke arzikin ku ba hannun shi bai ke shi dai shine sababi in ya mutu Allah zai kawo sababin daban da mutumin da yake cikin mamashi wake ci da shi kaji ba ga Allah ne ya zo da cibiyar shi da cibiyar mamashi abinda ta ci zai ci hanyar shi na cin abinci ɗaya ne to kaga Allah ya hudo shi duniya ya saba mai hannu guda biyu kuma wanda shi zai rika fafutuka yana nema wani mutum ya ce dawakamar mu mun mutu mun lalace wai dan wani ya mutu to kaga wannan yana daga cikin jahiliya wanda addinin musulunci ya hana kawai mutum ya mutu ka dage mutuwa akwai zahi amma abinda ya kamata ku dage shine addu'a ta alheri saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kashe in kuna addu'a malaiku suna cewa amin kai dan rudi ka rude wai dan an mutu kawai mutuwa ba akan kowa take ba sai ka rika wani wata manganu sai malaiku su ce amin to kenan kaga bala'i sai zo muku to wannan shine abinda ba su ka mushi adda a ci wanda ya mutu babu gata da za ku mushi kamar ku binne shi binna ta sunna ku mushi adda daga na duk wani tarkace da za a yi duka wahala ce shine wa mali illallahu anta wai mutum ne zai rika cewa ni ban ni da kowa kenan kamar ya ce mai agaza mini mai dauke da rayuwata sai Allah da kai kenan kaga ya hada Allah da wani me yasa ka ce Allah mana ba mai daukar rayuwata sai Allah kenan wani mutum sai dai ya zama sababi wanda yake na rayuwarka yace wa nahu zalika da makamantan wannan fa yutlaqu alaihi shirku to wannan shi ma shirka ne in jimala yace kama fil hadisi man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw ashraka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a wani hadisi duk mutumin da ya rantse da wani Allah ya kafirta yace aw ashraka ko kuma ya shirka kaga dai duka dai ba dadi ko ka hurcin kai ana nan dai shirkan ma dai wal kafiruna humu zalimun jana az-zulmu ashirk wannan kafurai sune azzalime wannan azzalime sune mushrikai wannan mushrikai sune kafurai ana nan dai duk inda ka kasance dai ba kyau Allah ya kare mu kenan ba rantsuwa da komai sai Allah in zaka yi rantsuwa ka tsaya kuma asalan ma tarbiya ta addinin musulunci ba a so ma mutum ya yawo ta rantsuwa kullun wallahi watallahi wallahi kaza wallahi wasaka bai kamata ba ya kamata ka lalutar da kanka in dai ya kai rantsuwa to sai in wani abu ne ya zama to wanda dole sai ka yi rantsuwa don ka tabbatar da maganar da zaka wani amma wani ya mai da wannan maganar shi kawai duka rantsuwa ce to kaga shine duk wanda zai rantsuwa to kada ya sake rantsi da wani Allah rantsuwa da wani Allah za ta kai mutum zuwa kafirci ko kuma shirka Allah ya kare mu malam sai wa nahu zalika sai malam ya ce walakin la yakhruju bizalika min al-millati bil kulliya amma dai rantsuwa da wani Allah ba ta hudda mutum daga musulunci kamar wacce shirka babba ta sha bamban da bota ta ma aljani ko sujada ga wani ko sujada ga kabari ko mutum ya kiraya wani dan neman bukata to ya sha bamban da wannan yace wannan shirka ce babba ita kuma wannan shirka ce karama yace wala yasahiqu ismul kufr halal itlaq shi ba a ce ba kahuri shi wanda ya rantse da wani wanda ba Allah ba kamar ka ce shi he dai ka ce a wanda suke rantsewa jumla ne kenan baka nuna shi baka ce ba ko shi yace fa huwa akhafu min al-akbari wannan kamar yana daraja ce karama akan shirka babba ita shirka babba ita ce mutum zai zama kahuri mutum zai zama mushriki mutum zai zama dan wuta wa yazu billahi Allah ya kare mu wa qad yakunu akbaru bi hasabi hali qa'ilihi wa maqsadihi sai ma yace kuma ita ma wannan karamar Allah ya kiyaye tana yawa ta zama babba yace to yana da alaka daidai da wanda ya fadin halin shi yake kenan misali an ce rantsuwar da kai nan akan wani abu ne na bautar wani wanda ba Allah ba kaga kenan shirka wacce babba ta shigo agaji ko kuma neman kariya kuma haka gama da rantsuwa to kaga wannan ta shiga ciki waqtasara ala nafi shirki listida'ihi at-tauhid bil iqtida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan da yace duk wanda ya mutu yana shirka da Allah zai shiga wuta malai sai yace da ya takaita anan dan saboda yana nuna cewa in dai an ce shirka to mu je ciki shi shine tauhidi kenan ba sai an ce tauhidi ba shine ma'ana listida'ihi bil iqtida in aka ce mutum yana da shirka wayyazu billah ya yi shirka da Allah kenan kai tsaye zai zo kwakwalwar mu cewa bai da tauhidi amma aka ce wani mai tauhidi ne kenan kai tsaye zai zo mu kwakwalwa cewa wani bai ya shirka da Allah wannan shine ma'ana listida'ihi at-tauhida bil iqtida yace wastida'ihi isbatu risalati bil luzum kuma duk mutumin da ya zamanto ya yi ma Allah bauta kaman da ya dace bai hada Allah da kowa ba har ya mutu to wai wannan mutumin kaman ya tabbatar da cewa daman lizaman ne tabbatar da risala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaka fal muradu man mata hala kaunihi mu'minan duk mutumin da ya mutu yana mai imani mumuni bi jami'i ma yajibu al-iman da dukkan abubuwan da ya zama wajibi ya imani da su ijmalan wa ijmali ijmalan wa ijmali kana ijmalan kama a ce shamilun yace duna an-nazar ila al-juz'iyat kama abu wanda ya dunkula gaba daya a ce imanin ka da Allah gaba daya sai kuma yace wa ijmaliyun shi kuma ijmalun kama shi kuma al-kulliyu ne a shi kuma shamil kalmomi ne biyu suna shiga cikin juna kama shi ma wa tafsilan fi tafsili shi ma wanda suna shiga cikin juna kenan imani wanda yake wanda za a rarrabe imani da kaza imani da kaza imani da kaza wa fihi qurbu aljanna wan nar kuma yana daga cikin abin da ya kamata lalle mutum tabbasi imani da shi kusa da wuta kusa da aljanna can bayan mun karanta gabda shi dan adam kullun roƙo zakka rike Allah tabbatar da kai saboda mi kana gabda jahannama kuma kana gabda wuta wannan hadisin cewa mutum yana aikata aiki na aljanna yana nan yana nan sai littafin ya zo sai aikin yan wuta wani da sahe kamarece wani da marece kahin da sahe Allah ya kiyaye to kenan wannan yana daga cikin abubuwa na imani wanda ya kamata kullun shine hadisin da muka karanta can bayan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika ya Allah mai juya zakata Allah ka tabbatar da mu kullun kakka ce amu shikenan aljanna garanti a karkar rufin Allah Allah ya kare mu da imani Allah ya kashe mu da kan imani da tauhidi yace wal jam'u baina qurbihima fi hadisin wahidin mutaqaribin fi sura in kuka diba hadisin sai kuga yace mallaqiya Allah la yushriku bi shay'in dakhala janna wa mallaqiyahu yushriku billahi dakhala an-nar kenan kusa kusa suke dalayen da wuta suna kusa in ka mutu da tauhidi aljanna abinda ake so in ka mutu da shirka wa yazu billahi wuta Allah ya kare mu Allah ya kiyaye to wannan hadisin sai nuna maka cewa lalle Allah subhanahu wataala yana tsoratar da mu da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa ya zama wajibi mu nitsanta da shirka mu ri tsoron shirka ba karamin abu bane manyan abubuwa ne wanda ya kamata mu ri tsoron su babu du'a ila shahadati Allah ilaha illallah kenan babu sabo na gaba mala yace babu wanda yake magana akan kira zuwa ga shaidawa babu abun bauta akan cancanta sai Allah kenan kalmar tauhidi sai mala yace لما ذكر المصنف التوحيد وفضله وحقيقته وما يوجب الخوف من ضده لوكين ده مالم بلتاهن كينان عبد الرحمن بن محمد بن قاسم يا امباتي توحيدي يا امباتي فضل التوحيدي يا امباتي ما حقق التوحيد دخل الجنه بغير حساب كما وما يوجب الخوف منه وده ما قرنتا كينان بابن ده ما قرا ينسو صورن شركه كينان كيشيشي sai ce nabaha bi hadhi tarjuma yanzu wannan babin da ya kawo babu du'ai ila shahadati Allah la ilaha illallah sai mala yace nan kaman mala ya fadakar da mu ne da wannan babi ala annahu la yanbaghi liman arafa zalika an yaqtasira ala nafsihi wanda ya san abin da muka karanta tun daga farkon littafin nan zuwa nan mala yace bai kamata ba ya bar wannan alheri a shi kadai kuna ji da kyau ko duk mai imani ana so abinda ka sani ka amfana dan uwanka to shine mallaka yake so ya kada mana nan mun karanta tauhidi meye tauhidi mun karanta fadalar tauhidi mun karanta hakikar tauhidi shiga aljanna ake yi ba tare da sabiwa mun karanta meye ya kamata mu ri tsoron shi to ashe a wannan abin bai kamata ba ka sa aljuhunka kamar a ce wasu kudade ne ka ci kai kadai a mallaka yake ka bayyana masu imani daga ya mutane fadalar tauhidi dan su yi shi kaga ya mutane haƙiƙanin tauhidi dan samu shiga aljanna ba tare da sayo kaga ya mutane abin da ya kamata su tsoran shi shine shirka to shine sai mala ya kawo babu du'a kenan wannan kamar kira ne da'awa ne sai yace kuma fa inna rajula idza alima wajaba alaihi al'amal shi dai abin da ake so ga mai imani in dai ka sani to ai kuma ya zama wajibi kai aiki da ilimin ka ya kamata kai aiki da ilimin da ka sani mun karanta tauhidi kenan mun san shi mun karanta fadar tauhidi kenan mun sani to ai kuma ya kamata mu yi aiki yace fa iza alima wa amila to kuma yanzu misali a ce kai ilimi to madalla abinda ake so kuma kai aiki kenan abu na biyu ya zo sai yace kuma wajabat alaihi da'watu ila Allah to kuma yanzu haƙi na gaba wanda zai hawa kanka ko abinda ya dace shine kira zuwa ga addinin Allah shi ma nan wajibi ne kai ilimi kenan kuma kai aiki to yanzu kuma sai kai maka ballaga ballighu anni walau aya inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaka hatta yakuna min warasatil anbiya hakka zamanto daga cikin magada annabawa dan alulama usune warasatil anbiya wa ala tariqihim kuma ka zamanto kai kana kan hanya annabawa shine duk mutumin da zai kira mutane zuwa ga alheri wannan hanya annabawa ce wa tariqi atba'ihim da hanyar wanda suka biyo bayan annabawa kenan mutanen kirki mutanen nagari qala al-hasan lamma tala imam al-hasan bahazal basri lamma lokacin da ya karanta ayar waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin mi yace yace haza habibullah waman ahsanu qawlan wane ne yake kyan magana mimman da'a ila Allah kamar mutumin da ya kira zuwa ga Allah babu kamar shi kenan babu mai magana mai dadi mai magana mai mutunci mai ma'ana kamar mutumin da yake wa'azi yana kiran mutane zuwa ga Allah sai Imam Hassan sai ya ce shi wannan mutumin kenan mai kira zuwa ga Allah yace haza habibullah wannan masoyin Allah ne yace haza waliyullah yace wannan shine waliyin Allah yace haza safwatullah wannan shine wanda Allah ya zaba kenan yanzu kaga ka mun san tauhidi mun san fadalan shi mun san haƙiƙani mun san kaza sai kai ma kaje ka anwanar da wani ko da mutum guda ne alal aqalla to ka shiga cikin masoyan Allah ka shiga cikin waliyan Allah ka shiga cikin wanda Allah ya zabe su malam sai ya ce haza khiratullah wannan su ne wanda suka yi kowa alheri mutanen Allah Allah ya samu daga ciki sai malam ya ce haza ahabbu ahli al-ardi ila Allah kuma a mutanen duniya kakab babu wanda Allah ya yi son su kamar wanda suke kira zuwa ga addinin Allah su nuna mutane girman Allah da girman manzo Allah da kuma shari'a yace ajaba Allahu fi da'watihi Allah ya karbi addashi kenan kaga yana daga cikin inda ma kana so Allah ya karbi addaka kana da wata bukata ko kana da kaza wani kariya ko Allah wata musiba ya kare ka kai kokarin yin wata nasiha kai kokarin yin wata da'awa sai ka roki Allah sai Allah ya amsa addaka yace wada annasa ila ma ajaba Allahu fihi min da'watihi kuma ya kiraye mutane zuwa ga abinda Allah subhanahu wataala zai amsa kene ya kamata ka zamanto salihan wa man ahsanu qawlan wannan shine babban aiki wannan shine aikin annabawa dukkan annabawan da Allah ya aiko su wannan shine aikin su to kene ya zamanto yanzu kuma kai ka tahe wani aiki da daga cikin aiki annabawa to kenan koda ba kai su daraja ba to amma zaka samu dan bulbudin kaga annabawan Allah sune zaɓan Allah sune masoyan Allah sune Allah ya zaba a sararin duniya gabaɗaya su waye masoyan Allah sune annabawan Allah to kai sai zamanto kamar dan gidansu kenan kaga kai ma daraja ka babbace kenan wannan zai nuna maka cewa yana da kyau in ka san ilimi na addini ka sanar da wani koda wajibi guda ne koda farilla guda ne koda tsarki ko alwala ka karantar da wani karantar da wani suratul fatiha duk sallar da zai sai ka samu sadaka jariya tashi taka ladanka daban nashi daban Allah bai rage na kowa to balle a ce kai mai karantar da mutane qur'ani ne ko kuma kai mai karanta mutane yanda za su yi sallah ne ko yanda za su yi azumi yanda za su yi zakka yanda za su yi ibada yanda za su ji tsoron Allah to kaga abin ba kadan bane Allah ya samu dace yace wa amila salihan fi ijabatihi kuma ya aiki mai kyau cikin irin abubuwan da Allah subhanahu wataala zai karba mushi wa qala innani min almuslim yace ni daga ina daga cikin musulmai sai malai yace hadha khalifatullah wannan ai shine halifan Allah kina a kasa ana neman khalifan Allah shine kai da kai kokarin tashi ka sanar da wani abinda Allah ya sanar da kai to a wannan lokacin kaman kana matsayin khalifan Allah subhanahu wataala wa da'watu ila Allah hiya da'watu ila tauhidihi inna ka ce a kiraye mutane a musu wa'azi shine kiran mutane zuwa ga kadaita Allah da bauta wal iman bihi a imani da Allah wa bima ja'at bihi rusuluhu da abinda manzannin shi suka zo da su kenan wannan shine babban abin da ya kamata in zaka ba mutum nasiha na horko ka mace nasiha tauhidi ya tsira tauhidi ya tsorata shirka dan wannan shike ba shi garantin aikin shi zamanto aiki ne wanda yake da yana nan bai lalace ba malai to zalika ya zamanu da'watu ila arkanin islam kira zuwa ga arkanin musulunci sune guda biyar sharata la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah daya kenan iqamus sala itai zakat sawm ramadan hajjul bait wannan guda biyar ko su Allah ya sa ka san su kake karantar da wasu to ba karamin alheri yake tare da kai wa usulul iman da kuma usulul iman ko kuma kace arkanul iman al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa iman bi qadari khairi wa sharri ka kodawa mutane ya imani da Allah yake ya imani da manzo Allah yake ya za a mutum ya imani da ranar lahira ya imani da kadara ta alheri ko ta sharri ka nuna mutum ga yanda ya kamata to kai ma ka zama to halifan Allah a cikin kasa yace wal ihsan da kuma kyautatawa an ta abudu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kamar yadda ke cikin hadisi jibril yin bauta kaman Allah yana gabanka subhanahu wataala kaman a ce wani mutum ya saka aiki kuma yana nan yana gabanin kuma shi zai biya ka yana kallon da kana kallon shi kaga zaka yi mai kyau to wannan wai misali mana dan adam amma Allah shi laysa ka misli shawun to Allah yace kai sallah yace kai azumi yace kai tauhidi yace kai ka nisanci shirka to kuma Allah yana ganin ka to anan da yake so kai ihsani shine yace fa illam takun tarahu in kai baka ga Allah fa innahu yaraka shi yana ganin ka kenan kai aiki mai kyau kai aikin da Allah zai baka lada kada kai buga buga in sallah ce Allahu akbar assalamu alaikum ka kare ka shiga harkoki sai kai awa biyar kana jira amma da salula amma awa ta minti 10 baka yi kana ganin liman ma ya matsa ba mutane dogo sallah yake amma salula awa nawa ke da ita jumawa ke yanzu ma da yake gare zon nan na stallin mutane su kwana su wuni wani hakare uku ta su ba da salula a idanuwan shi amma salla ta minti 10 liman yayi tsanani liman ya ja to wannan duka ya zira daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mutum ya ma kanshi wada wani abu man ka kalla ma ka ina ma a ce ayi rabi da rabi 50-50 kai a samu ma an kai abu guda 10 kama Allah daya shi ma ya kaga abu da yawa saboda Allah rahimu ne kuma gafur to shi ne ihsani ka kyautata aiki yanda kake so in ka sa wani aiki ya maka mai kyau dan ka bashi abin da ya dace to haka kai ma kakkama Allah aiki lalatacce aiki buga buga kai aiki mai kyau yace bal al'amru bima amara bihi kai umurni da abin da ya Allah ya umurni to ka gana akwai kalubale da duk mutumin da zai faɗi ma mutane magana Allah haka kawai ka zo ka ce Allah ya ce alhali bai ce ba wannan ba karamin hatsari bane ko kuma ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhali ba shi bai ce ko kuma ka ce wannan abin haram ne wallahi mun halaka ne wannan sunna ne wannan bid'a ne wannan addini ne wannan ba addini bane alhali kuma babu aya babu hadisi to kaga wannan ba karamin hatsari bane mutum zai halaka kanshi Allah ya kare mu Allah ya kiyaye wallahi wa amma naha anhu kuma ka hana abinda Allah ya hana kenan shine al'amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar yace wala tatimmu illa bizalika wannan soyayya ka zamanto halifan Allah ka zamanto waliyin Allah ka zamanto zababban Allah bai cika sai in an cika wannan abubuwan sai kai abin da ya dace yace wa awwalu ma yabda bihi da'wa ila tauhid allazi huwa ma'ana shahada kuma farko abin da ya kamata ka karantar da mutane tauhidin Allah wanda shine farkon shahada in mutum zai shiga musulunci da me yake farawa shahadatu la ilaha illallah kenan a karantar da shi me ma'anarta me take nihi can baya da muka yi annafi da al-isbat la ilaha babu abun bauta akan cancanta ko wane ne an kore shi sai a kawo al-isbat sai ka ce illallah sai Allah shi kadai ba bauta ta ma wani mala'ika ba bauta ta ma annabi ba neman agajin shi ba neman kariyar shi wanda duka mutane suna yi ko wani ruhani shirka da Allah ne ko da Qur'ani aka yi shirka da Allah ne balle kuma abu ga kasa mutane suna rudan mutane ya ce shi banna tsahi banna kaza amma ina aiki da ruhani shi ma aljani ne wani aljani ne zai ma dan adam aiki a banza yanda ka san dan adam ma bai maka aiki a banza ba to aljani ma bai maka aiki a banza kenan waɗannan masu aiki da aljannai akwai yarjejeniya tsakaninsu ko ya bar sallah ko ya rika sallah da janaba ko ya yi wani abu na kahurci ko ya taka qur'ani ko ya rubuta qur'ani da jini ko ya yi kaza da jinin haila ne ko a je makabarta a yi wani abu shi dai shaidani sai ya sa ka kabar hanya shi kuma sai ma garantin biyan bukata to wannan shirka da Allah ne babu wani ruhani kan mutane su ce ai ruhani ne shi sai a tai wajen shi suna nan a gidan radio kullum in an bude zaka yana cewa wani malam mai ruhani malam mai kaza boka ne bai da bambanci da boka mai tarkace da ƙwarya da wani waye duka ɗaya suke ba su da bambanci in dai aka kiraye wani wanda ba Allah ba to kawai bokanci ya ƙare wajen neman bukata aka nemi agajin wani wanda ba Allah ba nan ma an bar hanya to balle kuma ya zamanto ga shi na abun a zahiri kenan wanda Allah ya sa zai kiraye wani ya mishi nasiha to babban nasihar da ya kamata ka mishi ka nuna mishi fadala da girman la ilaha illallah muhammadur rasulullah babu abin da ya wuce wannan shine malai ce kama kana sha'anul mursalin dukkan annabawan da Allah ya aiko sha'aninsu shine sai sun fara nuna mutane la ilaha illallah muhammadur rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 13 akan wannan kalmar ita kadai la ilaha illallah muhammadur rasulullah ana ta jayayya su ce ma zo ka bauta ta mana mu kuma a rika yin yau gobe yau abota ta masa salata da uzza ya maki Allah gobe abota ta ma Allah mun yarda ayaka nan a ta kulliya wal kafirun la abun wa tabun wala antum yace musu lakum dinukum waliyad din kowa yayi nashi to kaga kenan in mutum bai san ba kalmar la ilaha illallah zai iya cewa eh kenan ana iya bautar wani ma kuma daga baya a zo ayi bautar Allah to kaga tun daga nan addinin shi ya gurgunci yace wa atba'ihim kal musannif rahimahullah wanda suka biyo bayan annabawan Allah in dai malaman Allah ne to babu abin da suke fara kiran mutane zuwa gare shi sai tauhidi yace kaman musannif kaman wanda ya rubuta littafin kitabu tauhid shine Muhammad bin Abdul Wahhab shine malamin da kusan a duniya a wancan lokacin babu wanda aka tsana kamar shi kuma me yasa aka tsane shi tauhidi lokacin sun makka su Madina ma a duk wani wurare ana samun irin daki daki na kabari a ce nan wajen sahabi kaza ne mutane a rika zuba kuri duk alhazai sun tayi ana ta shirkiyat ana abuwa na shirka yazo ya rubuta abin da shi da Ali Saud ya kama mishi shi mulki shi kuma ilimi suka yi ta da'awa suka yi ta jihadi shine duniyar mutane sufaye musamman ɗan tariƙa da sauransu ya yi a rika cewa wahabiya ne shine yanzu ko a ce wahabiya ko a ce ƴan izala da yadda su ne duk sunan ne abu ɗaya ne wanda kira suke kira zuwa ga tauhidin Allah kawai aka ce ba a kiran shehu sai Allah ba a neman agajin shi wani shehu ko wani wali sai Allah ba a bauta ma annabi ba a bauta ma kaza ba a bauta ma kaza sai cewa wannan ai su ne ɗan izala ko kuma su ne wahabiya kenan Muhammad bin Abdul Wahhab to wannan kuma duk wanda zai karanta tarihin annabawa da mutanensu haka aka samu matsala a wannan tauhidin tauhidul uluhiyya amma tauhidul rububiyya bai da matsala waye sama Allah waye kasa waye ke arsawa la razika wala muhyi wala waye illa Allah subhanahu wataala tauhidul asha'ira wannan kowa ma yarda da shi su Abu Lahab su Abu Jahal su wane ne duk sun yarda da cewa babu waye sama Allah ne waye kasa waye ke halatta waye ke rayawa su matsalar su abu ta mu Allah shi kare daga ran da aka rabu to ita kuma tauhidul uluhiyya shine bauta Allah shi kare to su ma sai suka kiya to haka yanzu mutane su ma in ka zo ka ce musu Allah kare sai ya ce to kuma shehu ha biya amfani shi me anhwanin waliwa ne kabari kaza hubba ne da ake zuwa me anhwanin shi to sai sun kawo wannan to sai a tsane ka sai an sama wani suna ko kuma a ce ka zo da sabon addini ko kuma a ce kana kahurta mutane alhaji kuma aya ce qur'ani hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to inda addinin Allah yake da fazala da girma da yake Allah ya dauki nauyin kare alqur'ani ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da hadisi kuma Allah sai wasu mutane suka kare hadisin manzo Allah ga sahihai ga rubabbu ga kaza addinin Allah a kare yake to sai ga diyan da mutane suke yaki da masu karantar da addinin da kirki to dole kuma Allah shi ya yi niyya sai ya cika hasken shi kenan walau kana al-kafirun to sai zaman to babban abinda zaka ma mutun kira tauhidi wani zaka same shi ma malami ne amma yana da tsoro yana da tsoron wai mutanen shi ko jama'ar shi ko kuma tana yawa su suke dauke da nauyin shi su suke daukan ko suna bashi wani albashi ko suna bashi wani abu na kyauta ko suna wani kaza suna shirka amma ba ya iya sawa kitabu tauhidi ya karanta musu ba saboda yana da tsoron matsala ko kuma a sake mishi suna ko a kore su daga garinsu diyawa diyawa a kore su daga garinsu dalilin tauhidi ko yau ko gobe haka ne shi yasa kuma in ka ji an cewa ne yana wa'azi yana kawunta mutane yana zagin mutane to ka tabbatar da tauhidi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo aka ce mahukaci ne shi majnun aka ce kahin boka ne aka ce kai ba Allah ya koshi ba yana kawurta mutane yana raba da da uba yana da raba zumunta yana kaza yana kaza wannan tauhidi ne da ya karantar da su inda ya ce musu ku zo abota ta malata da uzza nima mota ta ma Allah da tahara za a tai to ba haka nan addini addini in za ka yi addini ka tsaya ka yi tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala ka bauta ma Allah kamar yadda Allah yake so ya aiko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine tauhidi dan wani wahacha yake mu ba mu ruwan mu da aqida kaga ai kamar musulunci kenan in ka ce wai a ba kulawa da aqida a zo a tayi tare da mai bautar gunki da mai bautar rana da mai bautar wani shehi da mai neman agajin wurin Allah wa zo a tayi duka addinin Allah ne kalmar la ilaha illallah ce ko ana kallon gabas da wani baka san ba yanda ka sa gaba ke kenan baka karantu ba ma baka san aqida ba baka san tauhidi ko a duniyance zaka ce mutum bai da aqida ba kamar an soke shi kamar da bawo shi kice a araka yari mai shakida kenan kai baka da ra'ayi wannan yayin nan da kai wancan yayin nan da kai ka ce kai kowa ma naka ne ka tsaya ka diba hanyar gaskiya ta bita Allah yana aiki da niyya wani lokaci inda za a ce niyyar ka ta gaske ce ko da kai kuskure to Allah zai yahe maka ya sanya ka cikin aljanna to amma ya zama to kai dan araka jama'a ne ko kuma dan mutane a taru da yawa ko kuma kai yawa yake burge ka alhali kuma nan baya mun karanta cewa gaskiya ba yawa bace duk mutumin da zai rube shi mu muke ɗan gari jama'an gari duka namu ne ai jama'a duka tare da mu suke to ka gani sai mutum wannan hanyar ta kai shi zuwa gabata mun karanta hadisi ai anan manzo Allah ya mu labari ya gani Allah ya goda mishi wani annabi zai zo ba kowa ya zo yayi da'awa har ya mutu wani annabi zo da mutum daya wani annabi zo da mutum biyu annabi Musa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune zasu zo da jama'a da yawa annabi Musa yayi sauraron annabawa shi ko manzon Allah ya ji shi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka mutum ya kokarin kare imanin shi kai tauhidi kuma zan karantar da mutum ka karantar da shi tauhidi haka sai ka koya mishi wani kolokolo dan a gobe kiyama Allah sai ya tsaida ka yace wa kullu yawa muna magana akan shi wannan Muhammad bin Abdul Wahhab yana daga cikin abinda malamai suke bayani wani makiyin shi wannan kitabut tauhid dake wannan hashiyan sai malamin da yaso yaga wani malami yana zagin shi ai mutum ne ba mutumin kirki bane ai yayi kaza yana kafirta mutane sai samu littafin shi wannan kitabut tauhid sai cire wajen sunan ya cire wannan bangon ya cire wannan kenan ya zama babu suna farkon kitab ya ciccire ya ciccire duka gaba daya sai bar nan bismillahir rahmanir rahim sai mai ka mishi yace malam ka je karanta wannan littafin me zai ka yake karantar da kai tunda shi Muhammad ibn Awhab kawai da farko ko mukaddima bai ba kawai cewa kitabut tauhid wa qala ta'ala ko haka muke ta karanta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sai je karanta ya karanta yace ai wannan mutumin kirki ai wannan malamin yayi maganganu masu kyau sai yace mishi ai wannan shine Muhammad ibn Awhab shi da littafin yace wallahi bai taba sanin ba haka yake to haka za ka ga mutane in suna so a bar gaskiya dan kare wani abu sace a wani ma in ai magana ta gaskiya mu a yanzu sai a ce ai izala ne don aka ce dai izala ne kamar kenan magana banza ce ma ka rabu da ita kai ka je kai harkokinka na shirka da Allah su wadancan daban ne ko kuma ku daban ne kaga wannan ba karamin sa mutane mana hanyar zana bace aki kai in gaskiya kake so to kai shi dai izalan miye ya karanta wace aya ya karanta ko kuma wani hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan shine dalili ake nihi ba wai mutum ba ba abin mutum qala Allah qala rasul wannan shine abin da ya dace to shine malam sai ya ce anan wa kullu wahidin min al ummati yajibu alaihi an yaqum min ad da'wa bima yaqdiru alaihi idza lam yaqum bihi ghayruhu kowa al umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowa mai wa'azi ne ya kamata mu san da wannan ba he malume ba kowa mai wa'azi ne ka san aya daya to ka san ma'anarta ka san hadisi daya ka san ma'anar shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya ku je ku isar da sako na ko aya daya ce in ka santa kenan ka san farilla ka san wani sunna ka san wani abu na imani to ya kamata na kusa da kai shi ma ya kamfana ya karu sai malam ya ce musamman ma a ce kowa babu mai yi in akwai masu yi yana ya zama mantowa farra kifai kenan kai an sabke maka amma an babu mai yi kuma kai ka sani kai shiru kuma ana banna to Allah sai ya kama ka da laifi to kaga kenan ya zama wajibi babu abin da ya sama al'umman manzo Allah albarka da daraja kaman kira da mai kyau umurni da mai kyau da hana mummuna Allah ya ce kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil-ma'rufi wa tanahawna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun ba ku daraja wanda ta hita saura yace saboda mu kuna umurni da mai kyau kuna hana mummuna kuna imani da Allah to kenan kaga ba karamin aiki bane kowa uban iyali a cikin gidan shi ya zama tora inde ya kamata ya kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ayan shi san Allah a sa su makaranta ayi kaza ayi kaza mataka ita mata san Allah haka makwabtanka in ka iya yan garinku yan kasarku kai mutanen duniya gaba daya ma in ka iya musu wa'azi gaba dayan su kowa ya ji magana Allah ya ji maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan gyara to wannan ya zama yana daga cikin manyan abubuwa kaga shine malai ya zana zaka zamanto masoyin Allah zaka zamanto waliyin Allah zaka zamanto wanda yake zababban Allah zaka zamanto a duniya babu wanda Allah yake so sai ku kuma kai adda Allah zai karbi adda ka saboda kai ka mutum ne mai mushi aiki dan mudun mai dawa kamar yana ma Allah aiki subhanahu wataala Allah samu dace Allah kuma samu dace bai ne ya kamata ina gani mudakata da fata abinda muka yi daidai Allah tara mu cikin ladan wanda ke da kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi